لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا yanuwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya saki hada mu irin wannan rana ta litinin yau dai daya ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam daga makka zuwa madina 1436 wanda kuma ya dace da 24 ga watan 11 miladiya 2014 wannan darasi da zamu yi yau shine darasi na 20 a cikin wannan littafi mai tarin albaraka nabiyur rahma siratun wa durusun wa ibar wanda satin da ya gabata mun yi bayani akan isra'i da mi'raji a gurguje kuma a dunkule wanda Allah ya azurta manzon tsira sallallahu ta'ala alaihi wasallama da shi aka nuna masa zurfafan abubuwa na mulkin Allah subhanahu wa ta'ala sannan aka bashi sallah da kuma irin abubuwa da bayanin sai riga ya gabata to shine malamin yace fawaidun wa durus fa'idodi da ya kamata mu karu da su da darussa da ya kamata mu dauka a cikin darasin da ya gabata abu na farko yace ba'da kulli mihnatin minha bayan kowace jarabawa to kuma shikenan sai gwagwabar kyauta abinda Bahaushe yake cewa bayan wuya sai dadi yake cewa waqad ta'arrada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam limihanin azima manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi ya bujira ga jarabawoyi masu girma ma'ana ya fuskanci jarabawoyi masu girman gaske فهذه قريش wannan idan muka duba qurayshawa ne kan saddati tariqa wacce ta toshe hanya fi wajhi da'wati fi makka ta toshe wa da'awa kira zuwa ga Allah ta toshe mata hanya a cikin makka duk wata hanya da sakon Allah zai isa to qurayshawa sun yi kokarin toshe wannan hanyar wa fi thaqif sannan kuma a cikin kabilan Thaqif wanda su ne kabilu su ma mafi girma in ka tare Qurayshawa wa fi qaba'il al-arab da ma dukkan cikin kabilun larabawa domin kaman yanda zamu gani nan gaba Qurayshawa sun kasance hatta mutane da za su shigo makka ko da zimman haji ko umara ko kasuwanci to za su tura mutane cewa to a hir dinka akwai wani marayin gidan Abdul Muttalib mutum ne mai iya magana mai zakin baki saboda haka in ma zai yi ka toshe kunnanka kada ka ji abin da zai faɗa to za mu ga irin wannan abubuwa duk sun faru sai dai mun sani cewa ita gaskiya tunda Allah ne mai taimakonta ba za a iya kulle daki tana ciki ba yace wa ahkamatul hisara kuma sun tsananta wato ainihin tsaro ma'ana sun kyautata tsarewa diddar da'awa wato ainihin ya zama sun kange kira zuwa ga Allah wa rijala ta da kuma mazaje masu kira zuwa ga Allah din min kulli janibin ta kowane bangare wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alhali manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi madin fi tariqihi mai zarcewa ne akan hanyarsa sabirun li amri rabbi mai hakuri ne ga al'amarin ubangijinsa la ta'khudhuhu fillahi lawmatu la'im zargin mai zargi baya damunsa a cikin sha'anin Allah subhanahu wataala kenan wannan zai nuna mana tsananin jarunta ta manzo sallallahu alaihi wasallam a ce kai kadai tilo ka zo da duk abin da ya saba ma wannan al'umma kuma kai tsayin daka akai yace faja'at halifatul isra'i wal mi'raj sai wannan abu da ya faru na isra'i da mi'raji yazo ala qadarin min rabbil alamin a bisa wata hukuntawa ta Allah ubangijin halitta fayu'raju bihi ya zama an yi sama da manzo sallallahu alaihi wasallam an taka da shi min dunil khala'iq jami'an banda sauran halittu gabaki daya shi kadai aka karrama aka girmama da wannan matsayi wa yukrimuhu ala sabrihi wa jihadi kuma Allah subhanahu wataala ya mutunta shi ya girmama shi akan wannan hakuri nasa da kuma ainifin wannan kokari nasa hakurin shine ya bada dama ya zama an yi kokarin idan da ba ai hakurin ba kokarin ba zai yiwu ba wa yajma'uhu ma ikhwanihi kuma Allah subhanahu wataala ya hada shi da ƴan uwansa minar rusul na daga manzanni fi sa'idin wahidin abagire guda daya fayakunul imama wal qudwata saboda kai zamo shine shugaba kuma shine abin koyi lahum gare su wa huwa khatimuhum wa akhiruhum kuma shine cikamakin su kuma ainihin shine karshen su wannan ba karamin matsayi bane ba a ce duk annabawa da suka gabata gabaki dayan su har da kakansa Adam alaihi salam wanda shine farkon manzo da Allah yayi a ce duk an dunkule an hade wa manzo sallallahu alaihi wasallam yazo ya gana da su kuma ya jagorance su sallah wannan ba karamin matsayi bane ba Abu Nabiyu yace inna shaja'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam al-aliya yace wato jaruntaka da sadaukantaka ta manzo sallallahu alaihi wasallam al-aliya madaukakiya ta tajassadu tana bayyana fi muwajahatihi lil-mushrikin a wajen yanda ya fuskanci mushrikai bi amrin tunkiruhu uquluhum da al'amarin da ya zamo hankulansu suna kyamar wannan abun wala tudrikuhu fi awwalil amri tasawwuratuhum kuma tunanin su ba zai iya riskan wannan abun a farkon al'amari ba amma duk da haka walam yamna'uhu min al-jahr bihi al-khawf min muwajahatihim tsoron fuskantar su bai hana shi ya fito da wannan abun ya fasa kwai ba wata laqina kirihim da kuma haduwa da musun su wastihza'ihim da kuma ainifin izgilin su in zaka ce ka kwatanta wancan hali da halin yanzu wallahi daidai yake da kazo da loudspeaker kana yi kuwa cewa a daina hawan kekuna a daina hawan babura da motoci kowa ya tafi a kar dan Allah ya kake je za a fuskance ka sai a ce wancan ya kamata a kai shi da wano abinda za a ce kenan ko kuma kila an sako shi an zaci ya warke da Allah ya kamata a mayar da shi to abin ya huce haka ka sai duk wannan abubuwan da kowa ya saba akai ake biyan bukatu ka sai kuma duk a aje su a koma tafiyar kasa kai ka san wannan wato ba za ta sabo ba to kusan wannan shine misalin cewa a watsar da gumaka a dawo bautar Allah subhanahu wataala shi kadai malam yace fadaraba bidhalika sallallahu alaihi wa sallama saboda haka sai manzo tsira da amincin Allah su karanta bata a gare shi ya buga li ummatihi ya buga wa al'ummarsa arwa al'amthila wato misalai mafi ban kai fil jahr bil haqqi a wajen bayyana gaskiya amam ahli al batil gabaga ma abota barna da ƙarya wa in tahazzabu koda ku a ce sun yi taron dangi diddal haqqi domin kishiyantakan gaskiya wajannadu kuma a ce sun hada liharbihi domin ya kasa sun tara kullama fi wus'ihim duk abin da ya zamo iyakar kokarin su to wannan yana nuna mana cewa ashe manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba ai sadauki a ban kasa irin sa ba dan na tabbatar da cewa yanzu koda wani gari mai mutane 200 aka aike ka aka ce sun saba da abubuwa yanzu ka je ka gargade su ka ce wannan abun ba kyau su bari in ba ka ba kuma za su hadu da fushin hukuma to sai ka so mu haduwa da fushin su kafin su hadu da na hukuma din karshe to saboda haka manzon sallam bai yi kasa a gwiwa ba yaje ya fasa kwai kuma ya kwarzanta wannan abin ya fada kuma bai zama yana tunanin wani abu zai biyo baya ba abu na uku yace yadhharu imanus siddiq a cikin wannan gaba da ta gabata ta bayanin Isra'i da Mi'raji to imanin Abubakar As-Siddiq yana bayyana radiyallahu anhu Allah ya dada shi alqawi ma'ana imanin nan nasa kakkarfa fi hadhal hadathil jalal a cikin wannan abu mai girma da ya faru fa indama akhbarahu al-kuffaru yayin da kafirai suka bashi labari cewa to kaji kai kake cewa duk abinda mutumin kai faɗa gaskiya ne to yanzu fa kurun kus kaji ya ce wai a cikin dare daya yaje Baitul Maqdis kuma daga nan ma ya wuce saman bakwai kuma ya dawo har ya dawo kuma garibi waye ba to me zaka ce to shine malam yake cewa yayin da suka bashi labari fa inda ma akhbarahu al-kuffaru yayin da kafirai suka bashi labari qala bi lisanil wathiq sai ya fada da harshe na mai amincewa wanda baya shakku yace la in kana qala zalika laqad sadaka yace wallahi in dai har ya fadi haka din to yayi gaskiya sun magana sannan sai yace inni la usaddiquhu fi ma huwa ab'ad min zalika yace ani ina ma gaskata shi da abin da yafi wannan nisa usaddiquhu bi khabar as-sama domin ina gaskata shi da labarun sama fi gadwatin adwani safiya aw rawhatin ko wani yace duk abin da yace yazo daga sama to bana musun wannan ya za'a ne musun madan ya zai baitul maqdis ya dawo yace wa bi hadha istahaqqa laqab as-siddiq to da wannan ne ya cancanci laqabi na as-siddiq kun ga ba a ce as-sadiq ba sai aka ce as-siddiqu ala wadin al-fi'il ma'ana wanda yake karshe a wajen gaskatawa sai sai wa hadha muntaha al-fiqh wal yaqin malan yace wannan kaga shine karshen sakanka shine karshen fahimtar addini da kuma aidifin sakankan cewa haisu wazana yayin da ya zama wa ya auna ya kwatanta bayin hadhal khabar tsakanin wannan labari wa nuzulil wahyi da kuma saukar wahyi minas sama daga sama ma'ana ya kwatanta cewa in har na gaskata shi cewa sako yana zo masa daga sama to zai kuma naki gaskata shi cewa ya je baitul maqdis ya je sama ya dawo yace fa bayyana lahum sai ya bayyana musu annahu idza kana ghariban ala al-insani al-adi in wannan abin ya zama bako ne ga magarin mutum fa innahu fi ghayati al-imkan to abin ne wanda sosai zai iya yiwuwa bin nisbati lin-nabi sallallahu alaihi wasallam dangane da manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi irin wannan wato wanda bai san waye manzon Allah ba shine zai yi shakkun irin wannan yanzu ku duba abin da ya shafi takfirut ta'am ku duba hadisin Jabir lokacin da aka zo ana yakin gwalalo lokacin da yaje ya sa matar su tana da abincin mutum daya yazo yi manzon Allah rada ya ma'aikin Allah bismillah ga abinci an tanada naka kai kadai manzon Allah yace qumu ila ta'am sama da mutum 1400 suka je suka ci abincin suka koshi kai ka ce ba sa hannu ba to wanda Allah ya bashi irin wa'annan abubuwa meye kuma anifin Allah zai masa ayi mamaki ko ya faɗi Allah ya masa kaza ayi shakku yace anna salatan nabi sallallahu alaihi wasallam bil anbiya abu na hudu salla da manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yayi da annabawa ma'ana jagoranta su salla da yayi dalilun ala annahum sallamu lahu alqiyada bil qiyada wannan hujja ce cewa sun sallama masa jagoranci war riyada da kuma shugabanci wa anna shari'at al islam kuma wannan jagoranci da yayi musu ya nuna cewa shari'ar musulunci nasakhat shari'a sabiqata ta soke duk wasu shari'o'i da suka gabata wa annahu wasiya atba'a ha'ula'i al-anbiya kuma ya ishi ya yalwaci mabiyan wa'annan annabawa ma wasiya anbiya'ahum abinda ya zamo ya ishi annabawansu an yusallimu bil qiyada ya zamo sun miƙa wuya sun sallama da jagoranci li hadha ar-rasul ga wannan manzo mai tarin daraja wal risalatihi da kuma ainifin manzancin sa Allah wato sakonsa allati la yati hal batil wanda barna bata taba zo ma wannan sako na saban min bayne daiha gaba gare ta wala min khalfiha ballantana kuma ainifin abayanta abu nabiyar amiyatul masjid al-aqsa wannan kissa tana nuna mana muhimmanci da matsayin masallaci mafi nisa bin nisbati lil muslimin dangane da al'umman musulmi in asbaha domin ya wayi gari masara rasulihim sallallahu alaihi wasallam matafiya ta manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi wato ma'ana inda ya tafi dar zuwa gare shi wa mi'rajahu kuma shine wurin da ya daga zuwa sama shine ila samawati al-ula ya zuwa sammai madaukaka wa kad kana qiblatuhum al-ula kuma shi baitul maqdis ya kasance shine qibla ta farko ga musulmi tilatal fataratil makkiya tsawon lokacin zama a makka kun ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala yasa shi yayi ta kallon baitul maqdis duk da shauki da yake na ka'aba to amma sai ya zama an ce kalli baitul maqdis yanda malaman sira suke cewa sai ya zama sai ya koma daga kudancin ka'aba yana kallon ka'aba tare da arewa ma'ana kaman ya sanya qiblar Ka'aba da kuma Baitul Maqdis ga baki daya yadda yake santa to amma duk da haka aka ce ta kallon wajen Baitul Maqdis kuma idan muka duba wannan kissa din ba wai ita kadai ba hadisi da dama sun nuna mana shine masallaci na uku shine wanda idan kai sallah a wani wuri ba can ba indai ba masallacin Madina ko na Makka ba sai kai sallah 500 sannan ka samu ladan sallah dai a can wanda shi kuma masallacin Madina shine lamba ta biyu kamar yadda masallacin Makka ya zama shine lamba ta uku to wannan yana nuna mana daraja da kuma matsayi na wannan masallaci ga musulmi yace wa hadha tawjihun wannan fuskantarwa ce wa irshadu للمسلمين da kuma shiryewa ga musulmi bi an yuhibbul masjid al-aqsa cewa su so wancan masallaci mafi nisa wa falastin kuma su so wancan yake na falastin li annaha mubarakatun muqaddasa domin wuri ne wanda yake mai albarka wuri ne wanda yake mai tsarki muna fata Allah ya tsarkake shi daga hannun majusawa yahudawa la'annun Allah subhanahu wa ta'ala abu na shida ahammiyatu salat wa azimu manzilatiha wannan kissa ta nuna mana muhimmancin sallah da kuma girman matsayinta yanzu idan muka duba tauhidi sallah zakka haji da kuma azumi amma idan muka duba duk da cewa mun san tauhidi shine kashin bayan kowace ibada to amma Allah ya ba manzo Allah tauhidi ba tare da yimi iraji ba a duniya aka aika masa tauhidi amma sallah da zakka da haji gabaki ɗayan su manzon Allah bai wata tafiya ta karbowa ba sai zama sallah ce ya tafi domin karbota kuma ita ce abinda Allah ya zabe a yi wa bayinsa lokacin da suka bar duniya kaga Allah bai ce idan mutum ya mutu shikenan a zo a yi masa haji ko a zo a yi nufin a yi masa azumi ko na abba ko a yi masa zakka sai ya zama sallah ita ce za a zo a yi masa shine abinda zai zama wani ban kwanansa da duniya wannan yana nuna mana ashe sallah ba karamin al'amari bane shi yasa yazo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta farkon abinda za a bincika a cikin aikin bayi shine sallah idan an samu sallah ta zama chief chief to lokacin za a ce abinci ko azumin sa yayi ko bai yi ba abinci ko zakka ta yi ko bata yi ba haji ta yi ko bata yi ba amma muddin aka samu sallah zero to idan kai ne alhaji haji ba amfani da wannan hajin zai maka kawai ka je kai yawo kai hajjiya babu abinda zaka mora a cikin wannan harka hajin taka ballantana abinda ya shafi wa'ansu abubuwa da zaka yi na ibada shi yasa kullum muke fada wa bayin Allah mu koyi kikkiawan tsarki mu koyi karatun alqur'ani mu danna gairul magarubi in kana magarubi to kasancewa ba sallah kake ba wani abu kake daban magarubi Hausa ce ba Qur'ani bane saboda haka kenan dole ya zamo ka karanta Qur'ani da Larabci Allah ya ce Qur'anan Arabiyyan ba a karanta Qur'ani da Hausa ko Fulatanci ko wani abu saboda haka dole ka koyi tsarki ka koyi karatun Qur'ani ka koyi tsayuwar sallah alwala sai ka iya wayannan sannan zaka yi sallar da Allah zai ba da lada akai amma wallahi ka rayu a lokacin yanzu kana cewa min farali faralin farala kana cewa gairul magarubi alaihim walallalina to wallahi ba hujja da zaka ba Allah gobe alkiyama wanda suka rasu can kafin ilimi yazo in Allah so sai ya masa afuwa amma yanzu ka dakire ka ce kai sabon addini ba kai da shi ba to shikenan ka ba Allah labarin tsohon addini Allah ya kiyashe mu saboda haka Allah subhanahu wataala ya tafi da shi don ya nuna masa ainihin matsayin sallah kuma bayan ya je ma aka turo mala'ika yazo ya sake nuna masa yadda ake sallar aikace abu na bakwai tahaddatha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ba da labari amma khatir al-amrad dangane da wato anfin ciwuka mafiya hatsari ma'ana abubuwa wanda suke kamar rashin lafiya ne masu hatsari al-ijtima'iyya na zamantakewa wa bayyana uqubatiha wa bayyana uqubataha kuma ya bayyana aqubobi da Allah yake ga masu irin wannan kama shahada zalika fi lailatul isra'i wal mi'raj kaman yanda yaga wannan abun a daren da ya zama yayi tafiyar dare kuma ainihin ya je sama min ghibatin kun shaje cin hadisin mi'raji ya ga mutane wanda suke zauna su dinga cin naman yan uwansu yanda suke da farata na ainihin azurfa suna yakushe fuskokin su suna kwalkwale duk abin da ya shafi naman fuska su ga suna sai kashi kwarangwal saboda yadda suke cin naman yan uwansu wa kan amwal yatama zulman da kuma masu cin dukiyoyin marayu ta fuskan zalunci shi ma hadisi ya nuna cewa ana ganin su da dima-diman cikunna ba sa iya tashi hatta mutanen fir'auna zuwa su tattake su su wuce su dawo sake tattake su cikunan su ga sunan kamar rumbuna wa akalur riba da kuma wanda suke ainihin maciya riba wazina da kuma wanda suke ainihin su ma wanda suke masu wato ainihin zina masu cin riba kaman yanda hadisi ya nuna cewa za manzon sallam ya gansu sai ya zama an yi musu leguna yanda ka san legunan raquma sai su dauki wani abu su kai daduma ga wani abu yanda ka san dutse wanda yake garwashin mutane jawur suna hadiji sai fito ta duburar su sannan kuma su sake ganin shi a gaban su kuma su sake dauka yanzu in ka duba abin da kai ce abin da safi ya shafi cin riba ya ma zama ado yanzu akwai wanda bai yadda ya dauki kudin sa ya kasuwanci ba akwai wanda yake bani labari cewa yana zaune wasu masu ma'aikatan gwamnati suna hira dan yake cewa wallahi shi da yayi retire to da yayi retire aka bashi gratuitin sa ya sai motoci wasu ya bai wa direbobi sai ce kai ya zaka ka zo ka gina wa'in suka azurta wasu ka bar kudin ka a banki kana samun interest kawai kana amfani da kayan ka ba asara ba gara ba zago haka kawai ka je ka sai motoci ka ba wasu ka gina wa'in su saboda haka akwai wanda shi bankin ma idan akwai ruwa-ruwa wanda ya fi kowanne ruwa to can zai kai kudinsa yadda zai samu ribarsa ya ci shi bai dai asara ba ya yadda ya ci ribar komai ta fanjam-fanjam to mu sani cewa wallahi akwai hatsari duk abin da Allah subhanahu wataala ya la'anta ya tsine masa ya ɗebe masa albarka to wani abu ba shi da wata albarka shi yasa kake ganin duk masu irin wannan na farko su kangare ma Allah Allah ya jarrabe su da ƴaƴa kangararru da mata fitinannu duk ko idan hankalinsa ba zai kwanta ba akwai wanda sukan je ma su nemi hukumar tsakaninsu da ƴaƴan su akwai wanda ɗansa zai zo da bindiga ne neman sai harbe shi dama ɗa ne wanda ya zama kila asalin abinda aka ci kuɗin riba ne da wannan kila ya zamo an samu sinadarin halittarsa kuma ribar ba lokacin da yake ji ainihin zai batta ya karbi ribar banki ya ba da kuɗi kuma rance ya ci riba to wannan ba karamin hatsari bane ba a rayuwar ta musulunci wazina da kuma wanda suke ainihin masu zina shi ma zo a hadisi cewa masu zina manzon Allah sallam lokacin da ya je miraji ya gansu mutane ne ga nama lafiyayye wanda yake mai kitse mai dadi a gaban su sannan ga mushe mai doyi suna ta cin wannan mushen wanda yake ainihin mai doyi sannan waman izzakati da kuma halar zakka wanda kun shaji shi ma a hadisi Allah subhanahu wataala zai dunkule wannan dukiya ya mulmule ta mai da ita kumurci katan maciji wanda yake mai melaye a jikinsa ya zo ya dinga dadumar mutum yana kafta masa sari yana cizon sa duk lokacin da ya kafta masa sari sai ya zama dafin ya ratsa jikinsa ko ina sannan kuma aidafin ya sake kafta masa wannan sari iya rayuwarsa azallahu ajarna wata hauni bil amana da kuma wanda suke wulakanta amana wa gairi zalika da wani wannan duka an nuna wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama irin wanda suke masu wannan laifuka da kuma aidafin irin azaba da ake yi masa Allah ya kiyashe mu to sai ce asilatun lil muraja'a yan tambayoyi domin muraja'a yace mata kanul isra'u yaushe ne isra'i ya kasance wahalu huwa bi ruhihi aw bi jasadihi shin da ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi shi koko da jikin sa aw bi kilaihi ma koko da dusu biyun mun san amsa shine na karshe ko ma za furida min al-ibadati fil mi'raj menene aka farlanta na daga ibadodi a mi'raji abu na uku uzkur ma ta'rifuhu min fawaid hadhihi al-haditha ka ambaci abinda ka sani na daga fa'idodin wannan haditha da ta faru kamar yanda bayani ga malam ya fara mana da cewa ba'da kulli mihnatin minha wannan yana nuna mana kaman yanda kullun ake nuna mana mujahirce duk abinda dan adam yayi kamar yana yi to Allah zai masa albarka a cikin wannan kuma wallahi za ku iya kasancewa sheda ba abin da ya shafi ilimin addini ko kira zuwa ga hanyar Allah ba wallahi hatta neman kudi wannan hatta neman kudi wanda yake neman kudi da wahala na halaliya zaka ga cewa Allah ba zai dora masa kashe-kashen kudi yanda masu bagas din kudi suke yi ba yanzu dan Allah wanda zai zo kawai ya ji alert ya ga miliyan 30 ba noma ba kiwo ba gatari ba magirbi ya ji alert ya ga miliyan 10 dan Allah ka hada shi da wanda zai je da kyari ya hada gumi ya samu naira 1000 a wuni yanzu wanda zai je ya samu naira 500 zai zo sai katin 1000 sa a waya wane shi ai in baka bashi katin 1000 wallahi sai in ya samu 700 sai ya sayar da shi yafi masa alheri to zaka ga masu irin wannan samun da wahala Allah kuma sai ya takaita musu kashe kudin kuma sai ya sa albarka ga abin da ke hannunsu
mu da yake mun dala ku shekaru mun san irin masu kuɗi na da sai ka ga mai kuɗin tunda ka tashi kana yaro har ka girma har menene shine ne mai kuɗin saboda kuɗi ne na halan malak amma yau yadda ka san fu kuɗin ya samu kuma fu sai su tafi da shine mai kuɗi yau gobe kuma ya koma yana maula haka zaga abubun dama an ce garin banza a farau-farau din wofi yake tafiya galibi abin da yake faruwa kenan to saboda haka duk abubuwa da aka sha wahala to zaga kuma Allah subhanahu wataala ya sa abin albarka ko dalibai ka kalla dalibi wanda baya son jiki zai tsaye karatu tsakaninsa da Allah zai tsaye karatu na fahimta abin da bai gane bai tambaya ya sha banban da tabo labo alan kosa wanda kullun shi hutu yake so kawai so yake karatu amma kun bai sha wahala ba ban san ba zama iri dai ba karatun nasu ba ma iri ɗaya bane ba kuma hatta abin da ya shafi rayuwar za ka ga tasirin da Allah zai yi masa yana da bambanci to Allah subhanahu wataala yana son mutum mai kwazo wanda zai tashi yayi abu da gaskiya da dukkan ikhlasi shi yasa muke faɗa ko sana'a zaka yi kai ikhlasi da kyakkyawan ne a cikin wannan sana'a taka ba ha'inci ba kwange ba san jiki ba san kai ba cuta wallahi sai ga komai kankanta Allah ya sa mata albarka amma duk lokacin da ya zamo akwai karancin gaskiya akwai karancin amana to mutum sai ya dunga wahala ya rasa kuma ina fa'idar take Allah ya kiyaye mu. To sai darasi na gaba yace ardu nafsihi alal qaba'il. Bijiro da kansa sallallahu alaihi wasallam ga kabiloli. Ma'ana kabilul larabawa ba wai manzo sallallahu alaihi wasallam yana jira sai sun same shi a gidansa ko a Ka'aba ba shi da kansa yake tafiya yana tallata musu addinin musulunci. Yace ba'da ruju'ihi sallallahu alaihi wasallam min at-Ta'if. Bayan dawowar manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a garshe daga Ta'if bada'a ya'ridu nafsahu ala al-qaba'il sai ya ci gaba da bijirar da kansa zuwa ga kabilu fil mawasim a cikin tarurruka yashrahu lahum al-islam yana musu sharhin addinin musulunci ma'ana duk lokacin da yaje wani taro to zai je ya ware mutane ko dai daidaiku ko kuma gayya tawaga yayi masa tayin addinin musulunci ya fada musu menene addinin musulunci wa yatlub minhum al-iwa'a kuma ya dunga neman wato ainihin bada mafaka wan nusrata da kuma agaji cewa idan sun yarda su amince za su bashi wurin kwana da mafaka to zai bi su garin su yaje ya tallata addinin musulunci ya da masa kuma sai masa alƙawarin agaji da taimako hatta yuballiga kalamallahi azza wajal har ya zamo ya isar da zancen Allah mabawai madaukaki wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya kasance ya taharraku fil mawasim yana kaiwa da komowa a tarurruka at-tijariya wanda suke ainihin na kasuwanci wa mawasimil hajj da tarurruka na haji allati tajtamiu fiha alqaba'il wanda kabilu suke taruwa a ciki wa kana abubakar radiyallahu an sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda ya kasance yashabuhu yana abokantakar sa li ma'rifatihi bi ansabil arab saboda shine yasan dangantakar larabawa wa qaba'il hada kuma irin kabilun su ma'ana su larabawa daga cikin wani abu da Allah ya musu suna alfahari suna ji da kabilun su da kuma nasabarsu to sayyidina abubakar kusan shine mafi sani ga irin kabilun qurayshawa da masu ran larabawa shi yasa lokacin da hasan ibn thabit yayi nufin zai yi wa kabilu martani zai mu qurayshawa martani akan zambo da suke manzon sallam to sai manzon Allah ya kira hasan tun da shi mutumin madina ne bai san ya asalin kabilun qurayshawa take ba to sai manzon sallam yake cewa to ka zauna gun abubakar ya fada maka yanda kabilun qurayshawa yake domin kada ka zo mai da martani kuma ka hado da ni a ciki tunda ni ma ba qurayshi ne saboda sayyidina abubakar ya san kabilun larabawa daga cikin abinda larabawa suke da shi yanzu da zaka zo kai ma balarabi wani abu wanda baya so ransa ya bace ya fasata da ka so mazuga kabilar sa to haka wata ma zai yi maka kuma kar ka dauka cewa sai a da har a yanzu akwai wani dan ajin wanda dan Sokoto ne lokacin muna jami'a ya zo yayin rank parking wani shugaban jami'a ya zo har an yi hangin din motar sa za a tafi da ita aje abin da ya so mazuga kabilar sa dake ya san shi ya dinga shi bai san ya san kabilar sa ba ya dinga zuga kabilar sa yace wallahi sai dai bashi riyal 50 ma bayan ya aje motar kyautar riyal 50 bayan an aje masa motar sa to larabawa Allah ya musu wannan abin naji da kabilar su to sayyidina Abubakar daga cikin fa'ida abubuwa idan ya zamo ya tafi da manzo sallam to zai iya farzanta su irin waɗannan ku ɗan babban gida ne masu mutunci wanda an san ku da kaza da kaza to wannan tare kasa zai ya ce kai mun karba to shi ku balarabe in yace eh to eh su ba sa mujamala in ba su yadda ba ba sa kwana-kwane in sun yadda kuma shikenan magana ta kare sai malam yace wal maqsud to manufa dai a cikin wannan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi istamarra ya zarce yad'u ila Allah yana kira zuwa ga Allah ta'ala madaukaki lailan wa naharan dare da rana wa sirran wajiharan da kuma asirce da bayyane la yasrifuhu an zalika sarif ba wani abun mai kawarwa da yake iya kawar da shi wala yarudduhu an zalika raddun babu wani abu wanda yake mai mayarwa da zai mayar da shi daga barin kira zuwa ga Allah wala yasudduhu an zalika saddun babu wani abu mai kangewa mai toshewa da zai iya toshe shi ya hana shi kira zuwa ga Allah yatba'un nas fi andiyatihim yana bin mutane a kulab-kulab dinsu wa majami'ihim da wurin tattaruwarsu wa mahafilihim da kuma wurin da suke yin taro wa fil mawasim da kuma taruka bambanci tsakanin mahafil da mawasim shine shi mahafil taro da za a zo ayi kaman na aure kaman na wata walima shine mahafil shi ko mawasim taro kaman na kasunni na cin kasuwa ko wani haji ko wani abu da ya kama da haka to bambancin su kenan yace wa mawaqifil haji da wurare da ake tsayawa na haji ma'ana kama daga Arafa zuwa Muzdalifa zuwa Mina zuwa ina ne duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tabin su baya kasa a gwiwa yad'u mallakihu yana kiran duk wanda ya hadu da shi min hurrin wa abdin da ne ko bawa baya zabe cewa wancan ko da baya ne a'a manzon sallam baya rena mutun saboda karancin abun hannunsa ko koma bayan kabilarsa duk wanda ya ci karo da shi to zai tallata masa musulunci wa dha'ifin wa qawiyyin da rarrauna da mai karfi wa ganiyyin wa faqirin da mawadaci da matalauci yace jami'ul khalqi indahu duhalitu a wajensa fi zalika a cikin wancanan kuma ana kira zuwa ga addini shar'un sawa hanya ce guda daya ma'ana duk gabaki dayan su abu daya yake kallon su yace wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam kun manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance ya aridu nafsuhu ala nas yana bujirar da kansa zuwa ga mutane bil mawqif a duk wani wuri wanda ake tsayawa fa yaqul sai yace halimir rajulin yahmilni ila qaumi shin akwai mutumin da zai dauke ni zuwa ga mutanansa fa inna quraishan qadama nauni tabbas quraishawa sun hana ni an uballiga kalama rabbi yazamu na isar da zancen ubangiji na azza wa jalla mabuwayi madaukaki ma'ana manzon sallam shi da kansa yake wato ainihin bijirar da kansa yake neman wani mutum ya zo ya tafi da shi inda zai isar da sakon Allah subhanahu wataala wannan ba karamin al'amari bane ba ma'ana abinda za ka kalla a cikin wannan gabar da wani zai ce zo mu tafi garin mu baya tunanin cewa to kaffa a ce yaudara ta zai yi kar fa sujjatin su kashe ne kar kaza a'a da wani zai ce bismillah wallahi ko ina ne manzo Allah zai bi shi to amma ya riga ya gamsa cewa tunda Allah ne ya aika shi kuma shi zai ba shi kariya yace wa yaqulu rabi'atu ibn abbad ad-dini rabi'a dan abbad ad-dini yake cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace naga manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi sai yace basara aini kuma ganin ido na domin kaka dauka wani ya bashi labari na gan shi bi suqi dhil majaz a kasuwa ta dhil majaz wannan kasuwa ce wacce take a cikin Arafa yaqulu yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane qulu la ilaha illa allah tuflihu ku fadi wannan kalma cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah idan kun yi wannan za ku rabauta ma'ana wannan kalma ta shahada da mutum zai fade ta mutu a lokacin to ko tunta ma babu lalle dan aljanna ne wa yadkhulu fi fijajiha kuma yana shiga a cikin lungunan wannan kasuwa wan nasu mutakassifuna alai alhali mutane sun daddabe shi sun kewaye shi yace fa ma ra'aytu ahadan yaqulu shay'an ban ga wani yana cewa komai ba a cikin wanda suka zagaye shin kuma shi wa huwa la yaskutu alhali shi kuma baya shiru kamar yadda naga muku wallahi abin ya wuce dai da zaka iya surantawa tallata addini a wannan lokacin a ce kai kadai ne tilo kuma zaka je ka tallata abinda mutane ba su gamsu da shi ba akwai bambanci tsakanin jahili da ammi jahili shine wanda shirme da barna ta cika wa kai shine wanda ya fahimci kuskure shi kuma ammi shine gama gari wanda shi bai san komai ba kamar yadda muka buga misali yanzu da zaka zo ka ce wa mutum yau nawa ga wata, sai yace 15 ga wata. Ya zazzara ido kace ka tuna da yace a ko shaku babu 15 ga wata. To shikenan sai ka tambaye wani kace da shi nawa ga wata, yace wallahi ban sani ba. Don Allah wa kuke jin zai yi saurin karbar in kace masa kaza ga wata. Na biyu saboda shi yayin da bai sani ba, amma wanda yazo zazzara ido ce 15 ga wata, duk yadda zaka yi da shi ba zai karba ba, saboda shi ya gama gamsuwa cewa yanzu shi ya sani duk abinda ba wannan ba daidai bane ba. To duk wanda suke bautar wani abu ba Allah ba, kazo ka ce musu da rana tsaka su aje wannan abun, su koma suna bautar Allah shi kadai, wallahi ka dauko wa kanka dare da goren dutse. Yanzu abinda zai baka maki yadda Allah ya dan adam, idan ya saba da abu ko ba mai dadi bane, raba shi da wannan abin zai masa wahala. Ka tambayi masu yan uwa musamman iyaye da suka rayu a kauye, yanzu wallahi zaka ga giyatumai na kauye idan sun zo gari, kai kana ganin ka burge ka zo ayi wai na kwai da doya akai musu da shayi, sai su kalli abin a yatsi ne. Ya zaka ka burge su su ga ka kawo koko da kosai, yawa ka kawo ta tsantsamar fura ko ka kawo dumame su ganshi gudun gudun a cikin kwano, yawwa. To yanzu kai ne kai abinda za a yi ba maka, amma wannan maganan kwai da doya wannan kai ta jafa. Wallahi muna da iyaye idan sun zo ma sai su ce wannan rashin lafiya yake sa su, sun fi so su ci tuwo mai kuka da suka saba. Shi kuma yanzu dan yau in ka kawo masa tuwo mai kuka, ai kaga dai sai dai haka daidai ba yadda za a yi da emaleji. To saboda mai sabo abinda suka riga suka saba dinnan za su ji babu abu mai dadi sai shi. Duk abinda ka saba yanzu abubuwa yanzu irin na Larabawa na abinci, wallahi za ka ga mutane idan sun je in ma sun ci abinci a Saudiya wasu harawa suke, amma suke ba sa iya ci sai kyakkyami wani abinci suke ji. Shi kuma Larabi ba zai iya cin naka ba. To duk abinda mutum ya saba da shi ka ci ya bashi a ranar tsaka akwai wahala, ballanta na abinda ya shafi bauta. Ka iya wanca kar da harkar abinci, amma kaga kuduri na ibada to yana da wahala ka ce ka bar shi. Yanzu dan Allah wani yazo ya ce dan Allah ka bar sunna ka koma bid'a, ai sai ka ce lalle ga sanan ga tanan ku gaskiya, yace ai kawai so kake koma dumu dumu kana bidoyi irin na da, ai sai ka ce to Allah ya shirya ka, kai ma fata muke ka zo kan sunna. To kusan wannan fa shine abin da suke gani, har ma muni abin ya madara haka, ka gani tunda so abin da suke gani kawai zarewar ka ne, kawai ma hauka ne a ce a daina bautar gumaka a kuma bautar Allah, abin da ma wanda ba zai yi ba. To shi yasa har ma ba su iya magana ma idan ana abin. Yanzu kamar yadda sai mutum ya zo yana yekuwa sai a daina shan ruwan gayawa, a daina shan ruwan fiya wata, duk yana yekuwa da Allah akwai wanda zai kira shi bai masa magana, sai a ce Allah ya kiyaye, Allah ya shirya ka, haka kawai za a ce ai ta mamaki wannan ta me same shi. To haka irin wannan misali yake, yana cewa ayyuhan nasu, ya ku mutane kulu la ilaha illa Allah tuflihu, ku ce babu abin bautatawa da jinjanta sai Allah, Allah ku san babban rabo. Sai yace wa ra'aytu aba talibin bi ukaz, yace sai naga abu talib a ukaz, ita ma ukaz kasuwa ce dab da Arafa kusa da kusa suke da ita Zil Majaz. To Abu Lahab afwan, yace wa ra'aytu aba Lahab, sai naga Abu Lahab bi ukaz aka son ukaz, wa huwa yatba'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yana biye da manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi. Wa huwa yaqulu, yana cewa ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, inna hadha qad gawa, wannan fa ya riga ya halaka, fala yugu yannakum, kada ya halakar da ku an alihati abaikum, daga barin allolin iyayenku. Kaga saboda makirci bai ce ma allolinku ba, allolin iyayenku, mana dan aji abin nan lalle ya ratsa mutun ya bar abin da babansa yake kuma ya dauke na baban wani, kaga abin nan ba zai yiwu bane ba. To saboda haka sai ya zama yake bin sama ana bari ya warware abin da manzon Allah yake fada. Yace wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yafirru min alhali, manzon Allah tsira da amincin Allah su kar tabbata gare shi yana guje masa. Wa huwa ala athari, shi kuma yana biye da shi duk inda yake. Kunga wannan yana nuna cewa batal ba zai iya bata gaskiya ba, wato ni kan faɗa so da dama mutum wani zai zo yana cewa wallahi kawai a zo ana bata sunan mutum, in dai kana kan daidai ba wanda sai bata ka. Kuma ma in ka ce za ka zo kana mai da martani ga abubuwa da ake, ma to kun zama hukata biyu. duk lokacin da kake kan gaskiya kawai zarce kai tai kai tai wallahi sai an gama sai ku tar andawani kan fada su da dama zaka iya zana abubuwa da suka yi goma a halin yanzu wanda ake zagin ahlus sunna ana bata su kaza da suke ba daidai bane ba ahlus sunna kawai suka yi tai yanzu duk an dawo ana yi wallahi akwai wanda suke fada mana da malaman su ake shawara to kun ga fa sallan da suke kafin biyu shi duk sai isa suke janye mutane to mun ma a rika kafin biyu sallama biyu nan da suke shi isa suke mun ma a rika sallama biyu wanda ba abun ba anan yake ba wallahi kawai ka nufi Allah duk in za kai ma rabin sallama ba sallama ba in za kai sallama 12 kai ba sallama biyu ba wallahi in ba dan Allah za kai ba to da wahala ka ga bukatar ka ta biya kai dai kawai kai dan Allah kuma ka nemi daidai wannan kawai shine saboda kanka damu da wanda zai ce zai zo ya rushe ginin muddin ka yarda ginin nan na Allah ne kuma dan Allah kake yi to shi ne zaka zo a dafin ka koma takan sa kai ne ita ginawa kawai kai gaba ka bar Allah shi ya san yadda zai kare kayan sa kuma yace wa an jabir radiyallahu an an karbo daga sayyidina jabir Allah ya kara masa yadda yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su karata mata gare shi labitha 10 sinin ya zauna shekara 10 yatba'un nasa yana bin mutane fi manazilihim a gidajen su fil mawasim a wajen tarurruka wa majinna da kasuwa ita ma wannan sunan kasuwa ce wa ukaz da kuma ukaz wa manazilihim da gidajen su fi minan wato masaukan su fi minan a cikin mina mana inda suka sauka domin aikin haji yana cewa man yu'i ne wane ne wanda zai bani mafaka man yansuruni waye wanda zai taimaka min hatta uballiga risalati rabbi hanna isar da sakon ubangiji na falahul janna wanda yayi wannan yana da aljanna fala yajidu ahadan yansuruhu wa yu'ihi amma ba zai samu wani mutum daya tak wanda zai agaza masa ba ko ya bashi mafaka hatta innar rajul har ya zama sai ya zama wani mutum la yarhal min mudar idan zai yi tafiya daga mudar aw min al yaman koko daga yaman ila zawi rahimihi zai tafi zuwa ga ƴan uwansa ma'ana daga yaman zai tafi zuwa makka zuwa ƴan uwansa domin sada zumunci fa yatihi qaumuhu to sai mutanen su zo masa fa yaquluna law sai sai da shi ihdhar gulam quraish to muna ga ma ka shiga hankalinka da dan yaron nan na quraishawa tunda mun zaka tafi makka la yaftinaka kada ya fitine ka wa yamshi bayna rihalihim alhali manzo sallallahu alaihi wasallam shi ko yana tafiya tsakanin gidajen su yad'uhum ila Allah yana kiran su zuwa ga Allah azza wa jalla mabwayi madaukaki yushiruna ila bil asabi su kuma suna nuna shi da yatsa ma'ana gashi nan kun ji shi gashi can yana ta cewa kaza da kaza har ma ya kasance akwai wanda ya masu tayin addini suka ce sun gamsu to amma zai musu alƙawari cewa idan ya kauce su ne za su kafe makafin sa sun gamsu abin addini ne yace to ai Allah shi yake zaben wanda zai sa suka ce to kenan yanzu mu zo mu tare a radu da ka duk wasu musibu su kare akan mu kuma karshe idan dadin ya zo in baka nan wasu ci gajiyar a sauka lafiya suka juya suka yi tafiyar su irin wannan ba za ka iya lissafa su ba ma'ana kawai kaman wani abu ne a ce roman demokradiya so za ka iya mu romo za a zo in babu roman to kuma shikenan kowa ya kara gaba to akwai roman da ya wuce Allah gafarta mu zai samu aljanna in banda jahiltar addini durusun wa ibar darusa da kuma ainihin abubuwa na idna na farko yace hadhihi alqissatu wannan kissa takshifu tana yayewa ammadal juhdi wato a bisa mutukan kokari wal kaidi da kuma makirci allazi tabdhuluhu quraish wanda quraishawa suke aiwatarwa fi maharibatid da'wa a cikin yakan kira zuwa ga Allah wa sahibiha da kuma ma'abucin kira zuwa ga Allah shine manzo sallam ala mustawal fardi a bisa matakin daidaikun mutane wal jama'i da kuma mutane da yawa ma'ana mutun daya yaki shi al'umma ma ta hadu ta yake shi mutun daya yaki da'awa kuma mutane da yawa su hadu su yaki da'awa din to Hausa suna cewa dai zakaran da Allah ya nufa da tara ana muzuru ana shaho sai yayi abu na biyu yace hamlur risala daukan sakon Allah fi mujtama'in dallin a cikin zamantakewa batacciya ma'anahu to ma'anar wannan yanzu ka dauko addini ka dauko sunna ka ce so kake sai ka yada ta to annal musliha shi wannan wanda yake so ya gyara sayunkiru ashiya'a zai yi musu da kyamar abubuwa ta'arafa alaiha nasu wanda mutane sun riga sun saba da ita ma'ana idan kace zaka gyara to ma'anar wannan zaka yi kyamar abinda mutane ya zama musu jini da tsoka to tunda haka ne ku fa alaihi to shi mai kira zuwa ga Allah wajibi ne akan sa bi tawtini nafsihi ya kinsa kansa ya tana da kansa alal mu'arada abisayin fito na fito wal muharaba da kuma yaka wal idha da kuma cutarwa ma'ana ya shirya sai ya fuskanci wayannan me yasa warqat bin nawfal yake cewa manzon sallam laitani fiha jaza yace ina ma dai ni ina tutturna maji karfi ya zama na taimaka maka a lokacin da mutanen ka za su kore ka lokacin da yazo da ainihin farkon bayanin wahayi yace awwa mukhriji ya qaumi yanzu mutanen za su fitar da ni yace to ai babu wanda zai zo da irin abin da zaka zo da shi face sai an kalubalance shi sai an yake shi ainihin sai an fitar da shi saboda haka kenan ashe mas'ala ta addini kuma shi ma addinin kace kare ta Allah tauhidi wallahi sai ka shirya kuma sai ka toshe kunnanka sai ka rufe idanka yanzu da zaka zo karanta ayi tsarki ayi sallah da za ka yi fada ba wanda za ka yi fada da shi ayi tsarki ayi sallah kawai shikenan aji tsoron Allah wallahi ba wanda zai yake daga ce bawon Allah wallahi mutum mai dadin sha'ani amma ka zo ka ce a bari bid'o'i duk abin da yake bid'a ne a dawo kan sunna tsantsa duk abin da yake al'adu ne da suka ci karo da addini a watsar da su a dawo kan addinin da manzon Allah ya ce eh danta da zaune tsaye wannan shine abin da za a dinga ce maka to wannan shine abin da dama ba yau aka fara ba tun haka aka fara kuma abu na uku yace liqa'ur rasul sallallahu alaihi wasallam ma ba'dul qaba'il haduwa da manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu tabbata a gare shi yayi tare da wayansu kabilu lam yudkhilha alislam wannan bai shigo da su addinin musulunci ba ma'ana ya hadu da kabilu da yawa ya musu tayin addini kuma su go musulunci ba to amma sai mallan yace walakin sai dai ala aqall taqdirin wato a bisa mafi karancin abin da za a yi kwatantawa asar tasaula indahum wannan tallata addinin to ya tayar da ainihin tambayoyi tsakani wat tashkika fi ma hum alai da kuma shakku a cikin abin da suke kansa min mutaqadatin na daga ainihin kudirce kudirce kenan in ka ka jefa wata magana ta tauhidi wata magana wanda yake ta sunna ka kalubalanci barna akalla masakar sa ce kai ya fa kamata a tsaya a yi tunanin wannan abubuwa akalla duk lokacin da mutum ya fara ganin anya ku a duba to kai bishara cewa haka ka taso mace murwa ba wai sai yayi da annan ba a ce ka so mu saka masa shakkun wannan abun to wannan babban nasara ce yake ta wastasmarahum kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fa'idanci su wayannan mutanen da basu musulunta ba ya zama yi amfani da su ka adatin ilamiyya kai ka ce wani sunadari ne na sadarwa li aqwamihim ga mutanen su wa diyarihim da kuma gidajen su haythu innahum domin su sai ya tahaddathuna bima wajaduhu fi safaratihim hadhihi idan za su dinga zantawa a cikin abin da ya faru a wannan tafiya za su je zauna a kaga kawai wai da muka je maka wai sai ga wani dan matashi wai yazo ya ce Allah ya aiko shi wai dubba wata guma kan nan ba daidai bane ba wai addinin da yazo da shi shine daidai to kaga fita zan so mutanen to lallai ashe akwai sabon aiki akwai wata magana indai har akwai wanda zai ce Allah ya aiko shi duk abin da yake ba daidai bane to dan adam ga al'ada duk abin da yake boye yafi so shi ma yaje domin ainihin kada ayi bashi ka a bashi labari yafi so ya je shi ya jiyo da kunnan sa nikan buga muku misali yanzu da za a zo a ce ka shigo masallacin nan ka samu kwanuka 100 kowanne da kowanne a bude amma sai kaga daya da marfin sa sai ka ji kai dai ka fi so a bude wannan daya kaga me yake ciki duk wannan bude din zaka ji ba sa gaban ka tunda ayin baka komai ba amma yanzu dai kana baka labari me yake wannan a ciki to tunda an ce wani mutum ya zo da sabon addini wani yake ba da labari wani zai yi tafiyayya ni ko bari in je ya abin yake to akalla wannan wato ainihin dan ba ne wanda yake ainihin nishin nasara wa sayadhkuruna mallaku kuma za su dinga ainihin tuna wanda suka hadu da shi wa mallakiyahum da kuma wanda ya hadu da su wa ma hiya al ahdathu allati darat ma'ahum kuma menene abubuwa da suka faru wanda suka zama sun zagaya a tsakanin su sai ce wa hadha maksabun azimun jidda bi haddi zatihi yace to wannan wani tsururi ne mai girma shi kankin kansa wa ta'rifun bil islam wa qadiyatihi, kuma sanar da addinin musulunci ne da abubuwan da musulunci yake hukuntawa. Ma'ana amma ji labarin musulunci ko ba yadda ba, to wannan shi kan sauri sun nasara ne, don mutun zai so mu tunani cewa to ai fa ana cewa dama akwai wa'ansu annabawa da suka wuce, to ko wannan din shi ma irin su ne. Wasu da su daga irin wannan tunanin, wannan shi yasa mutanen Madina suka soma karban addinin musulunci sama da mutanen Makka, kamar yadda zamu gani nan gaba. Saboda su mutanen Madina suna zaune da Yahudawa, kuma sun san Yahudawan suna da wani annabi, kuma suna jin kishin a bakin Yahudawa cewa annabin karshe lokacin sa ya kusa. To kaga ashe idan sun ji wani ya ce shi annabi ne, sai kai kila dai shi ne. Maliki cewa lam yakunir rasul sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, bai kasance ba yufarritu, yana yin sakati fi fursati min al-furs, a cikin wata wato ainihin dama daga cikin damammaki, aw majalin min al-majalat, ko kuma wata dama daga wato wata ainihin dama daga cikin damammaki, ma'ana wata kafa daga cikin kafafe ko dama daga cikin damammaki. To manzon Allah baya sakati, baya wasa da ita fi tablighi da'awati, a wajen isar da sakonsa. Fa huwa yahdhur al-mawasim, domin shi yana zuwa taruruka, wa yagshal aswaq, kuma yana shiga kasunni, nan ba za ka ce wai yana lullubar kasunni ba, a yana shiga kasunni, wa yatalaqa bil wafud, kuma yana haduwa da baki kaba'ila wa afradan, wanda suke kabilu masu yawa ko kuma ɗaiɗaikun mutane. Duk inda manzon Allah ya jiga wani taro can, to sai ya je, duk inda ya jiga wasu baki sai ya je ya tare su. Ina ma dai haka muke a wajen isar da addini, a ce ba ma ƙasa a gwiwa, lungu da saƙo za mu dinga shiga, ba ma ainihin jin abin ba zai yi ba. Wallahi da ba haka ba, da ba haka ba, da cigaban ya wuce haka. Nabi ya ce albasu an ma'awa wa mahadarin lidda'awa, a cikin wannan darasi da ya gabata mun ji bincike da manzon Allah yake an ma'awa dangane da wata makoma, wa mahadarin lidda'awa, da kuma wata cibiya ta kira zuwa ga Allah, ta hatami bihi, wanda zai zama ta ba shi kariya, hatta ta kuna hurratan talika, har ya zamo da a wannan ta zamo ya mai cikakken yanci, ma'ana ba baiwa wacce ake tursasawa ba. Wazalika, wannan ko yana kasancewa ne fi tatabbu'in nasi, a wajen bibiyan mutane da yake, wata kasudi mawaqihim, da kuma nufar wajejen tsayawarsu, wa manazilihim, da wanda yake masaukansu ko gidajensu, ma'ana ta ko ina dai ya samu dama, to ba zai ainihin sakati da ita ba. Yanzu abin da zai baka takeici, akwai asibitoci a garin nan, kun san su, wanda suke ne kristoci. Wallahi duk lokacin da zaka je neman magani sai sun talata maka addinin su, ba fa kyauta akai maka magani ba da kudin ka, har dai ayi sa'a cewa ka warke, sai to ai ka san mu dama abun mu gaskiya ne, mu dama kaza 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 mu ne Yesu Almasihu, wallahi da gaske. Wallahi in kuna shakku ne, an yi min wannan tallar lokacin da naje asibitin mission wasu shekaru wajen 20 da ya wuce. Amma abin ta kai taimakon ba musulmin da zai yi jarunta ya taya yi mai kirista ta yin addinin dan ya zo asibiti, tsoro ma yake, kada kiristan ya je ce wani musulmi ya masa yin addini a ce kai ya za ka hada ainihin sana'a da kaza da kaza, amma sai an kore shi aiki idan kin gwamnati ne. Amma wallahi su kansu tsaye, abin ta kai ce mota za ka shiga daga nan zuwa kudanci, sai kirista ya tashi yana muku azin kiristanti a cikin motar. Amma sai ka ga ba musulmi shi kuma da zai tsaurin ido ya tallata nasa addinin, wanda kisan ɗaliban mai ke faɗa a kamfin da nasu na NYSC a Jos, yace wallahi abin takeici, zaka ga daki ko ce wurare ake bi ana talata Christianity, amma su kuma musulman kowa tsoro ke talata nasu addinin, kada a ce da shi dan ta'addar addini, kada a ce da shi dan ra'ayin riƙau ko kaza da kaza. To su wani yancin wani wato ma'ana wata dokar ta ba su yancin tallatawa, mu kuma ta hana mu, kawai sokanci ne irin namu, dalalaci irin namu, da kuma tsoro irin namu. Ba sai kai zaka daki wani ba, ba sai kai zaka yaki wani ba, akalla lokacin da ya tashi ya tallata nasa addinin, to kai ma tashi ka tallata naka, koda kai baka soma ba shi yayi, to bari sai ya zauna kai ma sai ka tashi ka tallata addinin musulunci, ka faɗi matsayinsa da darajarsa, da cewa shine addinin tsira. Akalla ka ce alhamdulillah mu musulmi, idan gobe alkiyama za a shiga aljanna saboda imanin annabi Musa, mu musulmi za mu shiga aljanna saboda mu iman da annabi Musa. Idan sharɗin shiga aljanna shine iman da annabi Isa, mu musulmi duk za mu shiga alifin aljanna. Idan ku sharɗin shiga aljanna iman da manzon Allah ne, to mu kadai za mu shiga aljanna. Akalla wani sai tunani kai addinin nan fa ya kamata abinci ku ajiya yake, sai ka saka masa irin wannan tunanin. Ah, haka ne mana. Idan sharɗin shiga aljanna imani da annabawa, duk mu za mu shiga gabaki daya. Ina fata mu gane. Saboda haka ne ya kamata mu zama jarumai a cikin addinin mu. Amma karin farko mu san addinin. In baka san addinin ba, sai ka fadi wanwar. Domin daga cikin matsaloli baka iya tallata abin da kun baka sani ba. In ka tashi tallata shin kuma sai ya zama ka fadi ba nauyi. Wani daga cikin kristoci sai ke kalubalanta wani musulmi, kita ku addinin nan naku, wallahi addinin san kai ne da zalunci. Ya za a yi a ce wai musulmi ya halatta ya aure musulma, kuma ya halatta ya aure mace kirista ko yahudiya, amma wai shi kirista ba zai aure musulma ba? Wannan rashin adalci ne. Kila in kai ne sai kai turus, amma shi wannan musulmi sai ce to ai wannan ma shi ne adalci. Mu mun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam, shi yasa ya halatta mu aure jama'arsa. Mun yi imani da annabi Isa, shi yasa ya halatta mu aure mabiyansa. Mun yi imani da annabi Musa, shi yasa ya halatta mu aure mabiyansa. Kai ma ka ce kai imani da annabi Muhammadu sai ya zama ka aure musulmi. Kaga ba wani fada, ba kumfan baki a cikin sauki, hujja da hujja. To amma dole sai ka san wannan, sannan zaka iya yi. In ba haka ba, kashi in yi maka wannan kaga sai kai turo, sai ce to kai kaga mashi kai baka da gaskiya. To kaga kenan ya ce Muhammadur Rasulullah ya shiga musulmi kenan, ya zama musulmi kenan, shi kuma abinda ba zai lamunta ba. To saboda haka dai ya kamata musulmi ya zama waye akan addininsa, sannan kuma yayi kokari akalla ya za kai farin ciki gobe alkiyama a ce ga wani mutum da ya shigo addinin musulunci ta hannunka, ko kuma musulmi ne karkatacce Allah ya miƙar da shi ta hannunka. Wannan ba karamin abun alfahari bane a rayuwa. Ya kamata mu dinga irin wannan tunanin. Saboda haka ya ci gaba da cewa abu na shida, istikhdamu quraish, wato yin amfani da kure, wato amfanin da Qurayshawa suka yi fisaddi ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wato sun yi amfani a wajen kange manzon sallam, sun yi amfani da akhtara wasilatin ilamiya, wato hanya ta isar da sako mafi hatsari ana zaka ta wancan lokacin. Wa huwa ammuhu Abu Lahab, shine amminsa Abu Lahab. Me yasa aka ce kafa isar da sako mafi hatsari? Domin yanzu idan aka zo aka ce wani mutumin da ba dan uwanka ba ya zo ya soke ka, in ya gama a ce ai ba dan uwansa bane, dan ya soke shi wannan ai ba abin mamaki bane. To amma a ce wanda da babanka da shi uba daya, sai ya zo ya ce ai dama kai makareci ne, sai a ce to ai dan gidansu ne, shi ya san shi, da abin da ya faɗa ai gaskiya ne. Kanke nan shine kafa ta isar da sako fi hazari. Yace wa ma ashaqqa zalika ala nafsir rasulullahi sallam, yake cewa wato babu wani abu wanda ya zama mafi tsanani wato na wancanan ka ga manzon sallam, allazi yad'u an-nasa bil kalimati at-tayyiba, wanda yake kiran mutane da kalma mai dadi, wahidun gharibun alhali shine tsayyatal kuma bako, yara aqraban nasi ilaihi, kuma yana ganin mafi kusacin mutane zuwa gare shi, yutariduhu amaman nas, yana korar shi gaba ga mutane, wayarmihi bil hijara, yana jifansa da duwatsu, fayudmi aqibaihi hayya sa, wato ainifin dindunoyin sa ya zama sun yi jini, wayahfu turaba ala ra'sihi, kuma ya dinga zuba abin nan turbaya a kansa, wajhihi da fuskar sa, wayakilu lahu tuham, kuma ya dinga auna masa tuhumomi kala kala. Wannan usulubi ne, wato kada Hausa ma ana cewa ya dinga auna masa kwandunan zagi. To shine suna Larabawa in suna so su kamba masa yakilu lahu kaza, yana auna masa kaza, wato ya dinga auna masa tuhumomi kala kala. Wa huwa al-ma'rufu bainahum, alhali shine sananne tsakanin su, bil amana, an san shi da amana, wa sidiqi, da gaskiya, wal wafa, da kuma ainifin cika alƙawari. Saboda kenan babu abin da yake tsanani ga wanda yake da wannan sifa ta nagarta a ce kuma an zo ana masa irin wannan cin fuskar tozarci, ba abin da yake irin wannan tsanani. Abu na bakwai, siqatul rasul sallallahu alaihi wasallam, a cikin wannan darasi mun ga amincewa da kuma gamsuwa wato tan manzon Allah tsirar aminta Allah saka tabbata gare shi bi nasrillahi lahu na taimakon Allah gare shi wannan ja'alathu la'as wato kenan amincewarsa da taimakon Allah cewa Allah zai taimaka masa ja'alathu wannan ne ya sanya shi la'asu baya yanke kamma baya yanke tsammani wala yamallu kuma baya kosawa wayad abu ya zama ya doge tutur fi nasharid da'awa a wajen yada kira zuwa ga Allah fahadhihi qabilatun tarudduhu wannan kabila za ka ta mayar da shi ta kore shi ta masa korar kare watilka la tasmiu ilayhi wata ma ba za ta tsaya ta jiba da yazo kai rufa bakin ka ba za mu ji ba wa ukhra taqulu wata kuma ta ce qaumuhu arafu alam bihi ai mutanen sun fi mu sani sa tunda suka kishi mu ma mu kishi dan Allah ina mutan zai ji dadi kenan gaba sai yake bai da misa to wannan abin nan darasi yana nuna mana wannan sannan abu na takwas sabrur rasul sallallahu alaihi wasallam wannan darasi yana nuna mana matukar hakuri na manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi ala mashaqid da'awa abisa abubuwa masu wahala na kira zuwa ga Allah wa awaiqiha da kuma ainifin tarnaqinta ma'ana kafar ungulu al'aiku shine abu da zai ma kafar ungulu awaiku kuma wato shine jam'i wata bi'ati hada kuma abin da zai biyo baya ma'ana sakamakon abin da zai faru idan mutun yayi kira din falam yudifu mawqifu suhuriya malan yace mataki na izgili bai raunana masa gwiwa ba walam yuhbit himmatahu ishiza'u musazi'in wannan ku gyara shi ishiza'u ne ba ishiza'a ba shine fa'ili din walam yuhbit himmatahu kuma wato ainihin bai rusa himmarsa ba istihza'u mustahzi'in izgilin mai izgili min quraishin daga cikin quraishawa aw min alqaba'il ko kuma daga cikin kabilu wal afrad da kuma daidaikun mutane alwafidin ala makka wanda suke zuwa makka sannan abu na tara albada'u bidda'awati ila tauhid a cikin wannan darasi mun ji soma kira zuwa ga kadaita Allah li'annahu asasul islam domin shine tushen musulunci wa aslu da'awati rusul kuma shine asalin kiran manzanni alaihi musallam amincin Allah tabbata duk a gare su duk abinda manzon Allah yayi na yaki akan tsayar tauhidi ne yayi abu na goma ma'rifatul mushrikina wa fiqihihim a cikin wannan darasi mun ji wato ainihin masaniya ta mushrikai da kuma fahimtar su li kalimati la ilaha illallah wato yadda suka san kalmar shahada wa annaha tahdimu kullu mu'taqadatihim alwathaniyya cewa za ta rushe dukkan kudurtacin su na maguzanci wa anzimatihim alkufriyya da kuma tsare-tsaren su na kafirci walihaza saboda haka ne tahammal muqawama suka jure wa fito na fito walam yatafawahu biha basu furta ta ba walau ala sabil mujamala koda ta fuskan dadin baki su sun san idan sun furta ta to fa shikenan sun zarge kansu sun shigo musulunci sun gama to amma inda mu ne zama wannan yayin dadin baki zauna lafiya zai fada amma su sai suka ki fada kun ga lokacin da suka kawo kara mun ambata nake ji a baya cewa Abu Talib kaja kunnan dan baffan dan uwanka ya takura mana yana wautar da hankulan mu yana batar da ainihin iyayen mu cewa wai batattu ne da manzon Allah zai fada masa yace to kalmar ce guda ɗaya nake so su fada in su fada shikenan zance ya kare da aka fada suka ce to ya fada mu kara masa tara dan dai kalma ɗaya wallahi ya fada sai mu kara masa tara ma sai yace qulu la ilaha illallah kowa ya tashi ya kada rigarsa suka ce ajal alata ilahan wahida kenan yake kana nufin abun bauta ɗaya zai kasance duk a watsar da wancan kai ma ka san ba zai yi ba to kaga inda irin mu ne sai su ce to mun fada shikenan kai ma ja baki kai shiru to ba su fada ba ko da ma ta fuskar ainihin dadin baki mana yace as'ilatun lil muraja'a to ga ɗan tambayoyi domin muraja'a yace ma hiyal mawasimul lati wanne tarurruka ne wa'anda kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastajilluha wanda manzon Allah tsira da amincin Allah su kar tabbata a gare shi yake amfani da su fi da'awatihi a wajen isar da sakon sa wa ardu nafsihi alqaba'il da kuma bijir da kansa ga kabilu nabiyu ma za ya qulu haula alqaba'il me yake fada ma wa'ancan kabilu abu na uku uzkur ma ta'rifuhu ka ambaci abinda ka sani min ad-durusi daga darussa wal ibar da kuma idnuni fi hadha a cikin wannan saboda kada yan uwa wannan darasi yana yana nuna mana cewa kira zuwa ga Allah sai an yi kamar ana yi, kuma wannan yana nuna mana in dai dan Allah zaka yi, kuma ya zama cewa aikin Allah ne, to kada ka ji tsoron zargin mai zargi, kayi hakuri, innal aqibata lil muttaqin. Abinda na so in faɗa ran nan na manta, na tuno abin ina karatu sai da na tashi kuma na tuno ban faɗa ba. Na faɗa muku kissan wasu mubtadi'a wanda sai na hada abun guda biyu na yi wahabi, na ce da ku ina da wani kasar wanda suke maganan cewa mi'iraji da aka yi da malamin su aka yi, wai har manzon sallam da aka je ma ya ce kai shehi wani sai dai kai gaba ni na tsaya. To ɗayar maganan wanda nake ce muku an faɗa a wani masallacin juma'a ba wannan ce bane wahabi na yi, karan aya ce limamin ya karanta sani yathnani idhuma fil ghari. To sai ce idhuma fil ghari ai hadda malam ma a ciki, kaga aya Allah fa yace thaniyath naini, wato shine nabiyun biyu, ma'ana nabiyun mutum shi sayyidina Abubakar. Idh yaqul li sahibi la tahzan inna Allaha ma'ana, kama sai yace ai hadda malam ma hadda malam a cikin wannan tafiyar a cikin kogon, kaga wannan karaita Qur'ani ne kai tsaye. To shine nake ce muku wanda yaji da kunnan sai yace wallahi haddata ya rubuta a cikin daki, kuma wallahi a Kano aka faɗa, da na ga dama sai an faɗa masa sunan limamin masallacin da sunan masallacin da malamin da aka ce. Allah ya shirya mu, Allah ya mana muwafaqa, Allah ya kyauta ƙarshen mu. Yan uwa, abin da ke so na faɗa mana don Allah matasa, musamman Allah ya azurta mu da matasa masu kokarin kiyamul laili da kuma ainihin azumin nafila. Ƙasar mu tana cikin garari, tana cikin abubuwa wanda Allah shi ya san meye zai kasance irin labuka masu zuwa. To Allah subhanahu wata'ala yana son bawan sa ya maida lamari zuwa gare shi da addu'o'i. Don Allah, abinda nake ba mu shawara a cikin sallolin mu na dare da kuma azumin mukan mu na nafila, hadisi yana cewa mai azumi yana da addu'a har ya addu'a karbabbiya har ya zamo ya sha ruwa, kuma kana da addu'a a lokacin shan ruwa kana da addu'a karbabbiya. Don Allah mu dinga addu'a, Allah ya gyara mana jagorancin kasan nan. Ya Allah, ka maida jagorancin kasan nan a bisa mafi nagarta da adalci da gaskiya wanda za su nema. Allah ya canza alƙiblar da ake kai mara kyau zuwa ga mai kyau. Wannan shine abin da ya wajaba mu dinga roƙon Allah. Allah ya zaunar da kasan mu lafiya. Duk wanda suke son shirye fitintinu, Allah ya maida su a kawunan su. Duk wanda suke so su ga cewa sun tursasa musulunci da musulmi sun cutar, to Allah ya maida baƙin alkaba'in su a kansu. Allah subhanahu wataala ya zaunar da mu lafiya. Wajibi ne kada mu dauka wai sai abu yazo, a'a, Hausawa suna cewa ba a fafa gurararen tafiya. Allah ya san bukatun mu, ya san halin da muke ciki, amma mu nuna ma Allah muna son canje. Wallahi karshe wani daga cikin mu, wani nagartaccen bawa, shi daya addu'a daya kila zai yi ta bude lokacin bude bakin sa, ko lokacin da yake azumi, ko lokacin kiyamul lailin sa, wallahi kila ita Allah zai duba nan masallaci mai kila wani bai san shi ba, bai ma dauke shi wanda za a gabatar da shi limanci in liman baya nan ba, amma kuma salihin bawa ne a wajen Allah. Saboda kada ka rena kanka, kada yadda muka san cewa abincin da muka ci jiya ba zai wadatar da mu daga yau sai mun ci abinci ba, wanda muka ce sai mun nemi na gobe, to kada mu dauka cewa addu'ar jiya ta wadatar. Wallahi yadda ka san numfashi kada ya yanke wajen ka din kana so ka rayu, to addu'a kada ta yanke a wajen mu. Wallahi idan ba marere ce ma Allah muna addu'a ba, ba mu san makoman kasan nan tamu ba, musamman abin da ya shafi arewacin kasan nan tamu. Wajibi ne mu dinga addu'o'i, Allah ya zaunar da mu lafiya, Allah ya azurta mu da kyakkyawan jagoranci da jagorori masu mutunci, masu tausayin talakawa, masu rikon amana, masu gaskiya. Wallahi abun aimana jaje ne duk kasashe da basu kai kasan nan yawan arziki da yawan al'umma da wayewa ba, amma sun fi mu ci gaban rayuwa saboda mu abubuwa da baki ake fada. Wallahi ni yanzu idan naji ana maganan wani abubuwa za a yi kaza, wallahi na san gatanin kuce duk wani abu da zaka ji da hon tarayya za ta yi kaza, a'a, abinda ya shafi kawai maslahar ta ita tata, wani kayan more rayuwa nasu ba na talaka ba, ko wannan wayansu mutane ban da wayansu, wannan ba haka ake shugabanci ba. Shugabanci dole a kalli kasar a matsayin kasa daya, duk wanda ya cancanta ai masa, duk wani haƙƙi a bada shi a ko ina, amma kowa ya san ba shine mulkin da ake ba wannan kasar tamu. Mulki ne na kokarin sai an gama da wani yanki, sai an lalata shi, sai an lalata total umma, sai an kasar wani addini, shine abin da ake a kasar mu. Saboda haka wajibi ne mu dunga addu'a, Allah yana karɓa addu'ar bayinsa. Ba mu da wani makami da ya kai addu'a, kuma wallahi kibau ne wanda ba sa kuskurewa in dai zamu fuskanta tsakanin mu da Allah ya Allah ka gyara shugabancin kasar mu ya Allah zaluncin da ake wa talakawa da danniya Allah ka kawar da shi ka azuta mu da jagoranci na adalci na gaskiya wanda yake da rikon amana wallahi in zan yi wannan addu'ar kai mu yi yau gobe wannan watan watan gobe watan jibi wallahi Allah sai mana kyakkyawan canji amma in mu koma muna bacci muna hayaniya muna musu bashi da amfanin komai abin da ya kamaci musulmin kirki yayi gum ya ta addu'a yayi abu mai muhimmanci kun shaji Salahuddin Ayyubi lokacin da yazo yana gazo da salibiyin sarkin kiristocin lokacin sa ya rubuto masa wasiƙa ta cin mutunci da zagi cewa zaka shigo hannuna zaka gane kaza kaza Salahuddin da ya karanta takardar bai ce komai ba kawai sai aje ta bai taba zama da United wannan matsalar ba sai da suka yi wannan yaki na salibiyin Allah sa aka kamo masa sarkin arnan da ya rubuto masa wasiƙan da ya kwantar da shi sai ya ce to ga amsa wasiƙar da ka aika min sai ya share masa wuka kaga kenan ashe mutumin da zai zo yayi wasu abubuwa su rutu zai zo ya tayi ba sai sai ku ce ai dinga zage zage a majalisi da hira da musu ba shi da amfani ka tashi ka bi dare ka roki Allah ka yi ma Allah kuka kamar rairace masa Allah kowa ya kasa kai kare ne zaka iya Allah laifukan da muke maka mun tuba Allah wannan abubuwa da ake ciki ba mai fidda mu sai kai mu yi wannan mu yi gobe mu yi wallahi Allah sai ya canza mana amma mai bacci tun daga farkon dare sai gari ya waye mai hira mai musu mai kaza kaza wallahi wannan bashi da amfanin komai duk wannan cece ku can bashi da amfani sai addu'a addu'an nan mu yi ta tsakani da Allah kuma mu kalli lokuta musamman wanda nassoshi suka nuna Allah yana karban addu'o'i karshen dare ka zamo da dukkan ikhlasi da halarto da ainihin Allah a cikin ranka da rashin yanke kauna da rashin diddiga sunan sharuɗa na karban addu'a to wallahi na tabbata idan muka dage muna yi Allah zai karba sha'anin Allah inda yake da ban tsoro wallahi da sai kowa yake kauna abin ba zai ba a cikin minti biyar sai ga kawai Allah ya canza lissafi Allah shine mai ikon wannan to saboda haka muna kai kokan mu zuwa ga Allah Allah ka san zaluncin da ake mana Allah ka san danne da ake mana mun gaza Allah kai ne zaka iya Allah ka ba mu mafita Allah ka yaye mana wannan bakin mulki na kama kariya da tursasa talaka da zaluntarsa Allah ka yaye mana wannan Allah ka azurta mana jagoranci na gaskiya da rikon amana da adalci Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon minta ka nuna mana fata fata ne ka ba mu ikon nisanta sa wa sallallahu wa sallim baraka ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته